طب بص،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا تقوسكو غوات ترى تو ترى غوات نزل قادة كتقوسني injiniya takwas ne to takwas ga watan Zulqa'da a hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda ya daidai da 19 ga watan 6 shekara ta 2021 miladiya. Kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin unguwar Hausawa Zurad a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatun littafin Muqaddimatul Iziya na Malam Abul Hassan Ash-Shadhili rahimahullah, wanda muke bibiya sharhi da ƙarin bayanin Dr. kuma Professor Muhammad Al-Mansur Sakkwato hafizahullah. Wannan kuma shine darasi na 54 a cikin wannan littafi. A darasin da ya gabata muna da cikin ainihin wato sallar kasaru, inda malam ya ce akwai sharuɗa guda hudu. Sharadi na farko, tafiyar ta zamanto wato tafiya ɗaya ce, ba a kirga dawowa a cikin lissafin milamilan da ake yi wa kasaru, duk da cewa mun yi tsokaci da bayani a ƙarƙashin wannan ko. Sannan na biyu ya ce ya zamanto akwai niyya ta yanke masafa ɗin, kada ya zamanto ana tafiyar kuma ana kai wato kokwanton za a yi ta ko ba za a yi ta ba, ya zamanto kawai an yanke za a yi tafiyar kawai. Sannan sharadi na uku, shiga cikin tafiyar, ba za a fara yin kasar tun mutum yana cikin gidansa ba, sai ya zama matafiya ya fara tafiya ɗin. Inda ya faɗi cewa mazaunin birni daga inda zai fara yin kasaru, mazaunin karkara ga daga inda zai fara kasaru, mazaunin ainihin wato dutse ga daga inda zai fara yin kasaru. Sannan ainihin wato a sharadi na hudu shine halaccin tafiyar, ma'ana tafiyar ta zamanto ta halalce. Inda nan ma muka tattauna game da shin tafiya in ta zama ta saban Allah ce ba za a yi kasaru ba kenan, shi ma dai muka ce malamai sun tafi akan koda tafiya wato akwai ta sabo ce za a iya yin kasaru a cikinta. To sannan kuma muka karanta gabar da malam yake cewa a wayanne salloli ake yin kasaru, shi ma dai bayani ya gabata cewa ana yin kasaru ne a cikin salloli masu raka'a hudu, a zahar la'asar da kuma ainihin wato sallar isha. Sannan idan mutum sallah ta kubce masa, to in ya tashi rama yaya zai yi? To za a duba a wani yanayi ta kubce masa. Idan yana halin tafiya ne, sallar ta kubce masa bai yi ba, sai da ya dawo gida kasaru da zai yi, ko da yake a gida ne amma kasaru zai yi. Kamar yanda idan sallar zaman gida ta zamanto ta kubce masa bai ba, sai ya samu kansa a halin tafiya, to in ya tashi rama ta ba kasaru zai ba, ita ma sallah zai yi cikakkiya irin ta zaman gida. To sannan sai muka tattauna wata gaba cewa idan mutum ya yi niyyar zai kwana hudu cikakku a inda ya je, to zai yanke kasaru ne ya ci gaba da cika sallah. To akan nan ne muka ce malamai sun tattauna sun karu juna sani akan wannan matsala. Akwai sabani kusan kauli ya kai 20 kamar yanda muka karanta a satin da ya gabata. Kauli na farko dai shine kaulin Abdullahi dan Abbas, shi yana ganin in dai tafiya bata wuce kwana 19 ba, kasaru mutum zai ta yi ba zai cika sallah ba. Amma idan kwanakin suka wuce 19 ya kai 20, to zai cika sallah. Wannan shine ainihin wato mazhabin Abdullahi dan Abbas. Akwai kauli na biyu na malaman mazhabobi guda hudu, mafi yawa daga cikin su Malik, Shafi da Imam Ahmad, Allah ya musu rahama, sun tafi akan iyakance wato muddar da za a yi kasaru shine kwana hudu. Dan haka duk wanda yayin nufin zai zauna ko yayin niyyar zai zauna a gari tsawon kwana hudu, to wajibi ne ya cika sallah su a wajen waɗannan malamai. Sun kawo dalilansu da hujjojinsu wanda mun karanta satin da ya wuce. Sannan akwai kauli na uku, shine kaulin da ainihin wato Imam Abu Hanifa ya iyakance kwanaki 15, ce su ne kwanakin da in dai mutum ya gaza su zai ta yin kasaru, amma in dai zai kai kwana 15 ya wuce 15 shi a wajensa to zai cika sallah, ya zama mazauni kenan, ya zama ainihin wato mutumin gari. Wannan kuma ita ce mazhaban Layth bin Sa'ad, kuma shine abin da aka ruwaito daga Sayyidina Umar da ɗansa Abdullahi dan Umar. Kuma an ruwaito wannan kaulin daga Sa'id ibn al-Musayyib, kamar yanda aka ainihin wato ruwaito kaulin sa shi Sa'id ibn al-Musayyib da kwana hudu, ma'ana yana da mazhabobi guda hudu, akwai mazhaban nan ta kwana 15, akwai kuma ta kwana hudu. Kauli na hudu shine kaulin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, cewa matafiyi zai ci gaba da yin kasarun sallah matukar bai yi nufin zama dindindin a inda yaje ba, matukar ba ya koma can ne da zama gaba ɗaya ba, to sunansa matafiyi zai ci gaba da yin kasaru. Sai ya ce domin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun zauna bayan fatowa Makkata kusan kwana 20 suna yin kasaru, sannan sun zauna wato kwana 10 suna shan azumi. To wannan su ne dalilan. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Tabuka kwana 20 yana yin kasarun sallah. Na fata an gane. To wannan su ne akawal da muka karanta, wanda muka ce Sheikhul Islam ya ce fa man ja'ala lil muqimi haddan min al ayyam, duk wanda ya sanya wa mazauni wasu wasu kwanaki iyakantattu, yace in matafiyi ya zauna kwana 3 a gari ko kwana 4 ko kwana 15 ya cika sallah, to kauli ne da ba shi da dalili, kauli ne wanda yake ba shi da hujja ainihin wato a shari'a, cewa in dai mutun zai kwana 3 ko kwana 4 ko kwana 15 ya cika sallah, to wannan Sheikhul Islam ya ce kauli ne da babu hujja a kansa. To sai malai ya ce wa hunaka aqwalu, shine matashin karatunmu ko qala al muallif rahimahullahu ta'ala, yace wa hunaka aqwalun ukhra, al-doktor yake cewa akwai wasu maganganun daban kuma la tasiru ila hadhihi, da basu kai wa'ancan da muka karanta satin da ya wuce ba fi quwwati a wajen karfin su, ma'ana su ma ana fadar su game da tattaunawar da malamai suke yi akan iyakar kwanakin da matafiyi in ya kai su zai cika sallah. To akwai wasu aqwal din banda wa'ancan guda hudun da muka ji, duk da basu kai wa'ancan guda hudun karfi ba. Min ha daga ciki ma ruwaya an Aisha, akwai kaulin da aka ruwaito daga nana Aisha radiyallahu anha, take cewa ya kasuru, matafiyi zai yi kasaru ma lam yadhi zad wal mazad, matukar bai ajiye guzurinsa da kuma salkasa. Misali guzurinsa yana nan a daure abin nan salkasa tana nan a rataye a jikin dabbarsa, to sunansa matafi, ma'ana kai da ka gan shi kullun kawai a shirye yake abin da ya kai shi ya gama tafiyarsa, ma'ana bai riga ya saki jiki ya abin nan ba, malam ya da izzad, matukar bai ajiye guzurinsa ba, alamun cewa wannan zai dade a garin nan, babu wannan alama, bai ajiye guziri ba, wal mazad bai ajiye ainihin salkasa ba, to zai ci gaba da yin kasaru. Wannan an ruwaito wannan magana daga nana Aisha, ma'ana wannan magana tana nufin matukar alamu suna nuna matafi ne wannan, ko da yaushe ka ganshi zai iya barin garin a kowane irin motsi, to wannan zai ci gaba da yin kasaru matukar yana cikin wannan yanayi. Wa ana Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, an kuma ruwaito daga Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda, at-tahdid bi asharati ayyam, iyakance kwanakin da za a cika sallah da kwana 10, shi a wajen sayyidina Ali an ruwaito cewa ya ce idan matafi zai kai kwana 10 ya cika sallah. Ina fata an gane. Wa an al-Hasan al-Basri, an kuma ruwaito daga Hasan al-Basri, ya qasuru malam ya qadim misran, shi kam zaka samu shi Hasan al-Basri yana yin kasaru matukar bai iso gari ba, in dai bai shigo gari ba to shi zai ta yin kasaru, yana shigowa gari fa shi kuma a wajen Hasan al-Basri zai cika sallah ne. Kun ji wani kaulin ko? Wa an al-Miswar bin Makharama, an karbo daga Miswar bin Makharama, yace aqamna ma Sa'd, yace mun zauna tare da Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu bi ba'd Quraysh Sham, a wasu wato burane cikin buranan Sham, 40 laila kwana 40 ya kasuru ha yana yin kasaru, ya kasuru ha Sa'd yana yin kasarun sallah, wa nutimmu ha mun ko muna cika sallah. To fa an bayyana ma'ana, kaga an yi istishhadi da maganar Sa'd, ma'ana shi Sa'd bin Abi Waqqas Miswar bin Makharama ya ce mun zauna tare da shi, ila su yan can Sham ne kaga za su cika sallah, shi kuma matsayinsa na matafiyi yayi kwana 40 yana yin kasaru, su kuma suna cika sallar su. duk da cewa wannan athar din akwai ainihin wato okay na kasansa ne mai rauni wannan in ka duba kitabul ma'arifa na imamul bayhaqi shafi na ainihin wato 1616 kai da kuma al musannaf na ibnu abi shayba mujalladi na biyu shafi na 40400 kai da 52 yake cewa waqala anas anas yake cewa aqama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ramu hurmuz 19 yaqsuruna salat yace sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun zauna a wani gari da ake kira ramu hurmuz ramu hurmuz akwai wani malamin hadisi ma ramu hurmuzi dan wannan garin ne ramu hurmuzi yace ya zauna a ramu hurmuz 19 wato wata 10 yaqsuruna salata suna yin kasarin sallah Allahumma tayyiban nafi'an ana ji yayi ko ana ji to ya qasuruna salata suna yin ainihin wato qasarun sallah wannan shi ma ainihin wato athar ne wanda yake yana da rauni imamul bayhaqi ya ruwaito shi a cikin al-kubra mujalladi na 3 shafi na 152 wa hassanahu ba'dhum sai dai wasu cikin malamai sun hassana wannan hadisin lakin da'afahu al-albani fil irwa sai dai ash-shaykh nasiruddin al-albani ya raunana wannan athar a cikin irwa'ul galil shafi na 576 dan haka wannan athar ne wanda wasu malamai sun inganta shi wasu kuma sun raunana shi cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun zauna a ramu hurmuz 19 kaga an wuce wani magana kwanaki kwa wata 9 suka yi amma ya qasuruna salata suna yin qasaru wa qala nafi'u yace aqama ibn umar bi azerbaijan yake cewa abdullahi dan umar shi ma ya zauna a kasar ko garin azerbaijan 16 wata 6 yusalli rak'atayn yana yin sallah rak'a biyu kaga qasaru kenan wa qad hala thalj bainahu wa bainad dukhul kuma kankara ta hana shi shiga cikin garin ba an bayyana hala thalj bainahu wa bainad dukhul ga kankara to saboda gari ne wanda yake kamar irin wani yanki na Russia da dama ina ji Azerbaijan ina jin wajen can haka ne ko yawa so saboda haka kankara ta shiga tsakanin sa da shiga cikin garin an bayyana da haka yana sanya shiga cikin garin yayi bukata amma kankara ta hana shi shiga da haka yayi wata 6 yana yin sallar kasar raka'a biyu a gurin wannan shi ma athar ne wanda Abdurrazzaq a cikin al-musannaf ya fitar da shi ainihin wato hadisi na 4339 haka imamul bayhaqi a cikin as-sunan mujalladi na 3 shafi na 152 wasahu ibn al-munaqqin da kuma al-hafiz ibn hajar duk sun inganta wannan athar din a cikin ad-diraya mujalladi na 1 shafi na 212 haka al-albani a cikin al-irwa shafi na 577 ka kuma koma at-talqisul habir mujalladi na 2 shafi na 47 da kuma nasabur raya na zainai shi ma mujalladi na 2 shafi na 185 wa qala hafs bin ubaidillah Hafs bin Ubaidillah yake cewa aqama Anas bin Malik radiyallahu anhu shahrayn bi Sham Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda shi ma ya zauna wata biyu a kasar Sham yusalli salatul musafi yana yin kasaru yana yin sallah irin ta matafi to kaga duk wannan athar din suna nuna cewa sahabbai da magabata sun kasance suna dadewa a guri kuma suna yin kasaru ina fata an gane wannan shi ma athar din ka duba al-musannaf na Abdurrazzaq ainihin wato shafi na ko hadithi na 4354 aka imamul bayhaqi a cikin sunanul kubra mujalladi na ainihin wato 4 shafi na 152 da kuma duba nasibur raya ta malam zainai ainihin wato mujalladi na 2 shafi na 127 wa qala al-hasan aqamtu ma abdurrahman bin samura bi kabul haka hasan al-basri yace na zauna da ni da Abdurrahman bin Samura a garin Kabul Kabul abin nan kenan ko Afghanistan ko ina Kabul yace to mun zauna a garin Kabul sanatayn shekara biyu ya qasuru salah yana yin qasarun sallah an bayyana ko shekara na biyu suka zauna a nan garin, amma duk shi a wajen Abdulrahman bin Samura shi matafiyi ne, da aka tsawon shekara biyu yana Kabul yana yin sallah raka'a biyu kasar walayi jami'u kuma baya juma'a a wannan shekara biyu sallah raka'a biyu yake a kowace sannan baya zuwa juma'a amma juma'a a kansa shi musafir ne aka shekara biyu duk ran juma'a kawai sai azhar din sa raka'a biyu in ya so ma ya jam'an wa kasaran azhar da al'asr ya kwanciya sa kawai matafiyi ne ka duba al-musannad na mala na ibn abi shayba ainihin wato hadisi mai lamba ta 599 da kuma ainihin wato 8203 قال الشيخ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كتا اذا رجعنا الى ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنه idan muka koma zuwa ga abinda zahirin alqur'ani da sunna yake hukuntawa game da wannan mas'ala wajadna zamu samu annal qawla alladhi ikhtarahu shaykhul islam lalle maganar da shaykhul islam ibnu taymiya ya zaba huwa alqawlus sahihu shine zance mafi inganci shine zance sahihi wa huwa shine annal musafira musafirun shi fa matafiyi matafiyi ne sawa'un duk daya ne nawa iqamata akthara min arba'ati ayyamin aw dunaha yayi niyyar zama sama da kwana hudu ko kuma kasa da kwana hudu kawai matafiyi matafiyi ne wannan shine kaulin da Sheikh Uthaymeen yace shine kaulin da yake da goyen bayan alqur'ani da sunna yace fa hadha huwa alqawlur rajihu li quwwati adillati ad-doktor yake cewa kuma wannan shine kauli mai rinjaye saboda karfin hujjar sa wallahu a'lam aga kenan ka tafi wani guri kawai sunan ka matafi matukar kana matafi to za ka yi ta yin kasaru ne har ka je ka dawo ko karatu mutun yaje kaga in ka je za ka yi ta yin kasaru sai dai in ka bi mazauna kuma wannan dama muna da wannan karatun nan in ka bi mazauna sallah ka cika sallah fa'idatul malam yace ga wata fa'ida fi qitida'il musafir bil muqim game da hukuncin matafi ya bi mazauni sallah qala al musannif اقتداء المسافر بالمقيم وبالعكس صحيح صلى كو مزوني يبو متفي صلى wannan ya inganta shine wabil akas akasin shine ay akasin wancan matafi yabo mazauni salla ko mazauni yabo matafi salla sahihun wannan dai ya inganta lakinnahu yukrahu sai dai an karhanta wanne aka karhanta duka biyan ko daya iqtida'ul musafir bil muqimi shi aka karhanta ko kuma iqtida'ul muqimi bil musafir ko kuma duka biyan mazaunin gida ya bi matafiyi sallah shi aka karanta matafiyi ya bi mazaunin sallah shi aka karanta duka biyan yake nufi domin ka duba gaba sai ce wata ta'akkadul karahatu sai dai karhancin ya fi ƙarfi fiqti da'il musafir bil muqimi na matafiyi ya bi mazauni karhancin ya fi ƙarfi a matafiyi ya bi mazauni sallah amma mazauni ya bi matafiyi sallah wannan akwai karhancin amma ba ƙarfi domin shi aka ga ba matsala in yayi biyin sa ya sallama shi matafi mazauni sai ya tashi ya cika a ina muka faɗa haka ai ba kake ba wasu ma ko sai an san mutum sai an san karatun sa yanzu duk wanda kake bi sallah ka san shi kai shiru shi kenan tunda ba ka da amsa fa in iqtada bihi amma idan matafi ya bi mazauni sallah shine fa in iqtada bihi lazima huttiba'uhu to tilas ne ya bi shi gaba daya har karshen sallah idan matafi ya bi mazauni sallah to lazimi ne ya ci gaba da bin sa har zuwa karshen sallah wala i'adata alaihi kuma ba sai ya sake sallah ba babu sake sallah a kansa
wa in iqtada al muqim bihi, amma idan mazauni ne ya bi shi sallah shi matafiyin, fa kullun ala sunnatihi, kowannen su yana kan sunnarsa. Mecece sunnar matafi? Raka'a biyu. Sai ya bi sa ya sallama. Mecece sunnar mazauni? Da yayi sallama shi kuma sai tashi ya ci ko biye. Fa yusalli al musafiru fardahu, sai matafiyi yayi sallah biyu ta farillarsa, ma'ana sai ya sallaci abin da ya wajaba a kansa kasaru. Fa idza sallama min rak'atayn, idan ya sallama daga raka'a biyin, atal muqimu bima baqiya, sai mazauni ya kawo abin da yayi saura min salati na sallarsa. Yustadallu li hadha, ana kafa hujja ga wannan magana da malam ya kawo anan, bima ruwiya, game da abin da aka ruwaito ni Imran bin Husayn, daga Imran dan Husayn radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yadda. Qala, yace gazautu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace nayi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa shahidtu ma'ahu al-fatha, na kuma halarci ainihin wato fatuhu Makka da shi. Fa aqama bi Makka, annabi ya zauna a Makka 18 layla, dare ko kwana 18. La yusalli illa raka'atayn, raka'a biyu yake yi kwana 18 a Makka, amma yana yin kasaru. Wa yaqulu, kuma yana cewa ya ahlal baladi, ya ku mutanen gari, sallu arba'an, ku sallah raka'a hudu za ku yi. Fa inna qaumun safarun, domin mu matafiya ne. Wannan hadisi ne wanda yake da'ifi ne, akhrajahu Abu Daud, mama Abu Daud ya fitar da shi hadisi na 1229. Wa huwa da'ifun, hadisi ne mai rauni. Illa anna al-amala alayhi, sai dai malamai suna aiki da wannan hukuncin da hadisin ya zo da shi, cewa matafiyi idan ya bi mazauni, idan ya bi matafiyi sallah, to kowannen su yana kan sunnarsa. Wannan in matafiyi ya raka'a biyu ya sallama, sai mazauni ya tashi ya cika. Idan kuma matafiyi shine ya bi mazauni sallah, to ya cika sallah. Ce wannan aiki, ana aiki da wannan hukuncin, duk da cewa hadisin da yazo da wannan yana da rauni. Li anna salata tajibu alal mutimmi arba'an, domin ita sallah tana wajaba akan mai cikawa yayi hudu. Amma ina ganin nan alal muqimi, alal mutimmi da haka ya rubuta. To in an yi hakan zai iya abin nan, sai zama li anna salata, domin ita sallah tajibu tana wajaba alal mutimmi, ga mai cikawa arba'an yayi hudu. Falam yajuz lahu, dan haka baya halatta ga wanda cikawa ce aka dora masa, to baya halatta gare shi tarka shay'in, ya bar wani abu min raka'atiha, na raka'o'in sallar. Kama law lam ya'tammi bil musafir, sai ya zama kamar wanda bai, kamar in bai yi koyi da matafiyi ba, kamar inda bai bi matafiyi sallah ba, zai cika sallah ne. To haka za in ya bi matafiyi sallah ma zai cika sallah, ba bambanci. Ko ya bi matafiyi sallah ko kar ya bi matafiyi sallah, dai dama shi farillarsa cikawa zai. Wa Musa bin Salama, an karbo daga Musa bin Salama, qala, yace kunna ma Abu Abbas bi Makka, yace muna tare da Abdullahi dan Abbas a Makka. Fa qultu, sai nace, inna idza kunna ma'akum sallaina arba'an, wa idza raja'na ila rihalina sallaina raka'atayn, yace mu idan muna tare da ku sai mu sallah raka'a hudu, amma fa in mun koma masaukin mu raka'a biyu muke yi. Qala Abdullahi dan Abbas, yace tilka sunnatu Abil Qasim, wannan ita ce sunnar baban Qasim sallallahu alaihi wasallam, shine idan ka bi mazauni ka cika, in kuma kai kana sallar ka kai kadai kai kasaru. An bayyana ko yau wannan hadithin Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na 1 shafi na 216, haka Ibn Khuzaimah hadisi na 952, Imam al-Baihaqi mujalladi na 3 shafi na 153, Sheikh Nasiruddin al-Albani a cikin al-Irwa'ul Galil ya inganta shi shafi na 571. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma annahu kana idza salla ma al-imam salla arba'an, an karbo daga Abdullahi dan Umar, ya kasance idan zai salla tare da liman mazauni a halin shi yana tafiya, sai ya salla raka'a hudu. Wa idza sallaha, amma in zai sallaci wannan sallar wahdahu shi kadai salla raka'atayn, sai ya salla raka'a. Kaga an gane duk wancan karatun ne malamin yake ta kawo hujja akan haka. Wannan shi ma hadisi ne wanda yake Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na 694. Wa na Abi Mijlaz qal, قلت لابن عمر ناتم بي عبد الله دان عمر نتي المسافر يدرك ركعتين وانا ابو ده متفيا وان لوكتي زaga ji ana irin wannan tafiya kai a matsayinka na matafiyi da kazo sai ka tarar da mutane mazauna suna sallah sun yi raka'a biyu saura na biyu sai ka ce to ai da ma kai biyinka kake ne ba sai kai kabbara sai ka biyu suna biyu sai kai sallama ba kai isa ba to shine mallan anan yake so yayi wannan magana yake cewa an tambaye Abdullahi dan Umar matafiyi ne yudiriku raka'ataini sai ya riske raka'a biyu min salatil qaumi a sallar mutane yani almuqimina ma'ana mazauna atujizihi arraka'atani wa annar raka'a biyan sun isar masa au yusalli bi salatihi ko sai yayi sallah irin tasu shi ma sai ya cika qala fa dhahika yace sai Abdullahi dan Umar yayi dariya wa qala yace yusalli bi salatihi zai cika sallah ne zai sallah da irin sallar su zai cika sallah ne an fahimta tunda ya bi mazauna cikawa zai koda ko ya riske raka'a biyu ne to zai tashi ne bayan an liman yayi sallama ya tashi ya ciko tunda ya bi liman mazauni
wanda na gani muka yi jigo ya zauna
guskure ne oh to da shi aka fara da ya biyo sai ya zauna yawwa yawwa shi kaga to me ba cinya ba kafa ba yake ne ko yayin cika ladan sa wai sai da aka yi biyin kawai sai ya samu guri ya zama ya zauna sai da suka ciko biyin su suka yi sallama shi kuma sai ya sallama Allah sarki kila yana dan zuwa gurin karatu kuma bai fahimci karatun ba wannan hadisin Imam al-Baihaqi ya fitar da shi mujalladi na 3 shafi na 157 ka duba al-Irwa mujalladi na 3 shafi na 22 fa'idatun ga wata fa'ida fi adami wujubi niyatil qasri wata fa'ida ba wajibi bane sai kai niyyar kasaro ka san akwai wanda sai an zo zai sallah a ce zai kasaro ya ce bai dako ba oh a ce me wai bai dako niyya ba haka shi sallah sai zai cika da cika wai bai dako niyya ba to shine sai nan mallam yake cewa ba ma wajibi bane sai kai niyyar kasaro ba wajibi bane la tushtaradu niyatul qasri ba sharadi bane sai kai sai an yi niyyar qasaru liman arada qasrar salati ga wanda yake so zai qasaru sallah na fata an gane ka duba majmu'ul fatawa mujalladi na 24 shafi na 21 da kuma na 21 da na 14 da na 105 wa huwa qawlu ammatu salaf wannan kuma kauli ne na mafi yawan magabata li'annahu lam yunqal an-nabi sallallahu alaihi wasallam domin ba a ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara ashabahu yana umartar sahabbansa la bi niyyati qasrin wala niyyati jam'in ba a samu annabi yana umartar sahabbansa da su yi niyyar qasaru ko niyyar hada sallah ba a zo za a hada azhar da magruba da isha kace to ai kai niyyar magruba ka zo yi wani zai iya yin haka ko an zo za a yi magariba ya ce a shi fa gaskiya magariba da isha za a hada ya ce a shi niyyar magariba ce ya zo yi don haka ba ya yi magariba sai ya tashi ya tafi to ba a taba samu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai cewa in za su yi kasaro sai sun yi niyya in za su hada sallah sai sun yi niyya wala kana khulafa'uhu ya'muruna bidhalika haka khalifofinsa ba a samu suna umarni da haka ba ga man yusalli khalfahum ga wanda yake sallah a bayansu ma'a annal ma'amumina aw aktharuhum tare da cewa ma'amurina na ganshi ma'a annal ma'amumina tare da cewa su ma'amu aw aktharuhum ko mafi yawancin su la ya'rifuna ma yaf'aluhu al-imam da yawancin su basu san abin da liman yake aikatawa ba ban san me liman yake yi ba fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja fi hajjatihi domin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fita wajen aikin hajjin sa sallabihim adh-dhuhra bil madinati yayi musu sallar azhar a madina arba'an sai ya hudu wa sallabihim al-asra sai ya musu sallar al-asr bi zilhulayfati a gurin da ake kira zilhulayfa miqatin mutanen madina raka'a tayi nan kuma sai ya sallar raka'a biyu saboda ya fara tafiya wannan hadisi ne sahihi zai zo nan gaba a babin aikin hajji wa khalfahu umamun kuma a bayan annabi akwai al'ummomi la yuhsi adadahum illa Allah ba wanda zai iya sanin adadin su sai Allah a wannan tafiyar ta aikin hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da sahabbai da yawa, an fito da mutanen da ba wanda ya san adadin su sai Allah. Kulluhum kharaju, kuma dukkan su sun fito ne yahujjuna ma'ahu, za su yi aikin hajji tare da shi. Wa kathirun minhum, da yawa daga cikin su ma la ya'rifu salatas safari, bai ma san sallar tafiya ba. Da yawa daga cikin su akwai wanda bai ma san wata sallar tafiya ko sallar kasaru ba, imma li huduthi ahadihi bil islam, ko dai saboda bai dade ma da shigowa musulunci ba, wa imma li kauni lam yusafir ba'du, ko kuma dan kasancewar bai ma taba yin tafiya ba shi a baya. Ka san abinda baka taba yi ba, ko ta ranar da muka yi tafiya kuma mun shiga cikin wani daji sai tayar mota ta samu matsala, wanda dajin yanzu yana daga cikin guraren da ake wannan harkar kidnapping din, dan mun yi ta haduwa da mafarauta, babban daji ne haka. To da muka shiga sai mota ta samu matsala, kuma dab da magariba muna ciki an tafi nemo wani abu da za a daura a tayar har akai magariba, ko ba ruwa a gurin. Da haka ne ce mama sai na ce wa ɗayan, shi ma na ce kai taimama, sai zuba mun ido. Na ce to buga ƙasa, sai ya buga, kuma ya buga sai sake zuba mun ido. Na ce to shafa hannunka, yau shafa. Na ce shafa fuska sa, na ce tashi mai sallah. Saboda haka kaga yana ta jin ana taimama, amma bai taba yi ba, saboda wata taba kama shi. To shi ma ƙasarin kana iya samu wani bai taba tafiya ba, dan haka shi bai san ƙasar, bai san wata ƙasar ba da bai taba yi. To shine nan malai yake cewa da yawa daga cikin sahabban da suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hajjin da Annabi ya fito, to da yawancin su ma basu ma san sallar kasaru ba, ko dai saboda basu dade ma da shigowa musulunci ba, ko kuma saboda kasantuwar basu ma taba yin tafiya ba a baya. Wala siyaman nisa, musamman ma mata. Wa mimma yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakasuru bi ashabi, daga cikin abin da ke nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin kasaru da sahabbansa. Wala yu'allimuhum, kuma ba tare da yana sanar da su ba qabala dukhuli fi salati, kafin shiga cikin sallah, annahu yaqsuru, cewa zai yi kasaru. Daga cikin abin da ke nuna Annabi yana yin kasaru da sahabbansa, kuma baya karantar da su ko ya sanar da su cewa zai shiga cikin sallar kasaru ne. Hadithu zul yadaini, shine hadithun zul yadaini radiyallahu an, annabi sallallahu alaihi wasallama sallama, an samu Annabi yayi sallama min raka'ataini a raka'a biyu fi salati zuhur a sallar azhar aw al'asr ko al'asr, nasiyan da mantuwa a halin zaman gida ne ba tafiya. Fa qala lahu dhul yadayn, sai dhul yadayn yace da shi, a qusirati salatu am nasit, shin an rage sallah ne yanzu daga hudu ta koma biyu ya ma'aikin Allah ko kuma mantuwa kai? Fa qala lam ansa wa lam tuqsar, Annabi yace ban manta ba kuma ba a rage ba. Qala bala qad nasit, yace to a tun haka ne mantuwa kai dan biyu akai. Dama yana so ya tabbatar, shi yasa yace a qusiratis salatu, da yace eh rage sallah akai, to sai yace a to daidai sallar mu take, amma tunda ba a rage sallah ba, to ya tabbata mantuwa kai dan biyu akai. Falam yaqul lahu, kaga Annabi bai ce da shi law qassartu, da qasaru zan yi, la a'lamtukum, da na sanar da ku, hatta tan wawul qasra, dan ku yi niyyar qasaru. Da Annabi zai faɗa ka, dan ya tambaye shi ce a qusiratis salatu, shin yanzu qasarun sallah akai ko kuma mantawa kai? Kaga Annabi, sai Annabi yake cewa ban manta ba kuma ba kasarun sallah muka yi. To sai yace a to in haka ne mantawa kai. Kaga anan mahallu shahid, Annabi bai ce da shi law qassartu, da kasaru zan yi, la a'lamtukum, ai da zan sanar da ku, hatta tan wawul qasara, har ku samu damar yin niyyar kasaru. Wannan sai ya nuna ita kasaru ba sai an dauki niyya ba. Kawai yanzu nan ka taho tafiya a hannun tafiya, kawai in lokacin sallah yayi, kawai shikenan a shiga ayi kasaru kawai. Wannan ka koma cikin al-masdarus sabiq, wato na fiqhus sunna, a to fiqhus sunna kai na abin nan Abi Malik, ko mujalladi na ya shafi na 429. Wa fa'idatu hadha, fa'idar wannan magana, annal musafira, shi matafi, idza salla khalfa imami, idan yayi sallah a bayan limami, bi baladin, a wani gari, fara'ahu qassara sala, sai ya ga wannan limamin ya yi ƙasarun sallah, falahu an yi sallima ma'ahu, to zai iya yin sallama tare da shi, domin wala yushtaradu, ba a shardanta an ya kuna ƙanna wal ƙasara, ya kasance ya yi niyyar ƙasaru ba qabala shuru'i fi salati, kafin shiga cikin sallar ba. dawa matafiyi ne sai yazo ya bun wato yayi sallah bi imam wato yayi sallah a bayan wani liman bi baldatin a wani gari fara'ahu qassara salat sai ganshi qassara salat yayi qassaru sallah falahu an yusallima ma hu shi ma zai sallama tare da shi dawa qassaru zai kawai ya ga liman a gari yayi abun nan da haka kila ba lalle ya san cewa cikawa zai ko qassaru zai ba kawai shi da ya bi shi kuma sai aka yi sa'a ana yin biyan sai ga yayi sallama shi ma sai ya mai kasa sai ya sallama kaga anan bai dauki wata niyya ta cewa zai cika sallah ko zai kasar ba domin limamin da zai bi bai san wani limami bane mazauni ne ko kuma matafiyi ne wannan ka koma cikin al-masdarus sabiq cikin ainihin fiqh sunna na abi malik Allah ga wannan bayani fasl an gane magana kasar to sai malai ce ga wani fasali duk da yana da alaka da tafiya din fil jam'i bainas salatayn game da mas'alar hada salloli biyu musamman yanzu ga damuna ta zo za ga ana ta wannan takaddamar a masallatai wani lokaci wani ya dinga ganin a irin wannan ruwan ai bai kai ai kasaru ba wani hadari ya hado ya ce a shi ai tunda ba ruwa aka yi shi ba zai hada sallah ba da sauran matsaloli irin waɗannan to za mu ji su a wannan babu amin amin qala al-musannif wa sifatul jam'i bayna as-salatayn al-mushtarikatayn fil waqti sifar yanda ake hada tsakanin salloli guda biyu waɗanda suke da tarayya ta lokaci ma'ana sun hadu a lokaci suna da tarayyar lokaci saboda suna da makotaka da juna kamar azhar da al'asar kaga suna da tarayya ta lokaci kamar magariba da isha suna da tarayya ta lokaci domin wannan tana fita wannan take shigowa rukhsatan to sifar yanda ake yin jam'i tsakanin irin waɗannan salloli kamar azhar da al'asar ko magariba da isha wato rukhsatan wani sassauci ne sassauci ne musulunci ya kawo mutane idza kana fil barri idan mutum a tudu yake tafiya matafiyi ne yake tafiya a tudu dunal bahri banda teku mutum ne zai tafi Lagos ko zai tafi ainihin wani gari ko wata kasa akan tudu akan tsandaurin kasa ba cikin ruwa ba to zai yi kasar zai hada tsakanin azhar da al'asar ko magariba da isha fa idza zalatish shamsu ala al musafir idan rana ta yi zawali ga matafiyi wa huwa fil manhal alhalin yana wajen ya da zango al manhal wato a tafiya irin ta da shine mashaya inda ake dan ya da zango a matafiyi ya sha ruwa ya guzurin ruwa dabbobi su sha su ma sannan a kada ai gaba manhal ke domin kuma yanzu sai ka ce wajen ya da zango ko tasha ko wani guri da irin hanyoyi manya inda ake tafiye-tafiye za ga ko guraren da an je ana tsayawa kamar kasuwa-kasuwa a yi sallah mutane mai kama ruwa ya shiga ya kama ruwa a yi sallah a ci abinci a ɗan yi guzuri kuma sai a ci gaba da tafiya manhal kenan to idan rana ta yi zawali ga matafiyi yana wani masauki ko yana wajen ya da zango awwa huwa rakibun ko rana ta yi zawali yana haya akan abin hawa wa nawan nuzula amma yayi niyyar zai ya da zango zai sauka daga kan abin hawan nan ba'adal gurubi bayan rana ta fadi jama'a bainas salataini to sai ya hada tsakanin salloli guda biyu ma'ana rana ta yi zawali kaga lokacin azhar yayi yana kan abin hawa rana ta yi zawali kuma yana ganin ba zai kai inda zai sauka ba sai rana ta fadi to zai iya tsayawa ya hada tsakanin sallolin guda biyu jam'an suriyan amma in ya tashi jam'i suri zai yi zamu ji shin wannan jam'i suri din akwai wani dalili na yin wannan jam'i surin ko kuma ijtihadi ne na malamai anan dai malai ce jam'i suri zai ya jam'i suri yake yuqi'u adh-dhuhra zai yi sallar azhar fi akhir waqtiha a ƙarshen lokacinta wal asra ita kuma la asar fi awwal waqtiha a farkon lokacin ta kaga kowace sallah a lokacin ta yi sai dai ita azhar sai da ƙarshen lokaci kila saura minti 5 mukutarin azhar ya fita sai mutun ya yada zango yayi alwala sai ya azhar yana gama azhar minti 5 ta cika kaga an shiga lokacin me la asar kaga ita azhar yayi a ƙarshen lokacin ta to sai kuma ya tashi sai sallar la asar a yaushe a farkon lokacin ta to yin sallar ta irin wannan sifar shi ake kira jam'i suri azhar a ƙarshen lokaci la'asar a farkon lokacinta ko kuma magariba a ƙarshen lokacinta isha'i ita kuma a farkon lokacinta wannan shi ake kira jam'i suri. Wa kaza idha nawa nuzula, haka idan matafi yayi nufin ko yayi niyyar sauka, ba adal ispirar, bayan rana ta yi dishi dishi ta yi fatsi, wa qabala al-ghurubi, kafin kuma rana ta fadi, to shi ma dai sai yi irin wannan jam'i jam'i suri din. Sifatul jam'i bainas salatayn, sifar yanda ake hada tsakanin salloli guda biyu. Yajuzu lil musafir, mallam yace ya halatta ga matafiyi, inji doctor yace yajuzu lil musafir, yana halatta ga matafiyi an yajma'a bainas salatayn, ya hada tsakanin salloli guda biyu, fi waqati ihdahuma, a lokacin daya daga cikin sallolin, sawa'un kana nazilan aw sa'iran, duk daya ne, yaya da zango ko yana tafiya. Ya halatta matafiyi ya hada tsakanin azhar da al'asar, ko ya hada tsakanin magariba da isha, in an samu wani masauki da aka ya da zango, ko kuma yana halin tafiyar bai bayar da zangon ba ma. Li hadithi mu'adhin, saboda hadisin mu'az radiyallahu an qala, yace kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi gazwati tabuka. Mu'az bin Jabal yace mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin tabuka. Makana yusalli dhuhra wal asra jami'a, manzo Allah ya kasance yana yin sallar azhar da al'asar gaba ɗaya lokaci da jam'an wa qasran, yayi azhar raka'a biyu, kuma a tashi a sake ta da iqama a yi al'asar raka'a biyu, wal maghrib wal isha, haka yana sallatar maghriba wal isha, sallar maghriba da isha jami'an su ba gaba ɗayan su, sai maghriba uku yana gama, sai ya miƙe, kuma sai a tada iqama, sai isha'i raka'a biyu shikenan. Wannan ka duba muwatta ta Imam Malik a ainihin wato shafi na 328 da kuma Imam Muslim hadisi na 706. Wa fi lafzin, wa lafzin hatta idha kana yawman, ana nan wata rana, akara sala, sai muka ga annabi ya jinkirta sallah, thumma kharaja, sannan sai ya fito, fasalla dhuhra, sai sallar azhar wal asr da al asr jami'an gabaki daya, thumma dakhala, sannan ya shiga masaukin sa, thumma kharaja, ya kuma fitowa ba'da zalika, bayan haka, fasalla al maghriba wal isha'a jami'an, ya sallaci maghriba da isha'i gaba dayan su suma. Na fata an gane shi ma dai wannan hadithin yana cikin muwatta da kuma sahih Muslim. Fa hadha al-lafz, wannan lafazin yadullu, yana nuna ala annahu, cewa lam yajidda bihi sayr, tafiya bata yi zafi ba, tafiya bata yi wa annabi tsanani ba, shi yasa hina jama'a bainas salatayn, lokacin da ya hada tsakanin sallolin guda biyu, bal kana nazilan, bal ma ya samu masauki, ya sauka ne, li'annahu hina idhin yata'atta ad-dukhul wal khuruj, domin samun masaukin shine zai bada damar shiga da fita, fil khaymati, cikin hema, wato cikin inda wato tanti, cikin lema wa hema, wato khayma, wato inda annabi ya sauka, au gairi ha ko waninta, tunda an ce ya shiga ya fita, a halin tafiya ina mutun zai shiga ya fita, kaga an yada zango ne aka danyo annabi tanti sallallahu alaihi wasallam, to sai yake shiga nan ne kaman dan daki ko gida, sannan kuma zuwa anjima sai ya fito. Wa amma suratin lati zakaraha al-musan, kaga anan kenan, ko dai jam'u taqdim ko jam'u ta'khir. Jam'u taqdim shine hada sallolin guda biyu a lokacin ta farko, ya halatta azhar da al-asr mutun zai sai yayi su a lokacin azhar, magariba da isha'i mutun zai sai yayi ta a lokacin isha, yayi misali mutun yana da tafiyar mai nisa, kuma akwai dan hadarruka akan hanya, sai yake tunanin ya cinye tazarar tafiyar a wuce gurin da babu hadari, ana ji ana kallo lokacin azhar yayi, ana ta direba a samu guri a tsaya, yana a za mu hada da al'asar, sai yayi ta tafiya, yayi ta tafiya har sai an wuce guraren da ake ganin akwai hadarruka ko akwai barazana a gurin, sai ya ji can already lokacin azhar ya riga ya wuce, to sai a hada da azhar da al'asar a lokacin me al'asar. Na fata an gane. Ko kuma jam'u ta'khir shine a hada azhar da al'asar ko magariba da isha a lokacin isha ko lokacin al'asar din. In azhar da al'asar ne, ayi ta a lokacin al'asar. In magariba da isha ne, a hada su a lokacin isha. jam'u ta'khir kenan shi ma ya halatta
malamin nan mun yi karfi mukai azhar da
asar eh yayi mana a wale da gaske ko ai kun yi ta a lokacin azhar kenan ya lokacin azhar kuka yi
wa amma surati allati dhakaraha almu'allif amma wannan sifar wadda mallafin littafin iziya ya ambata na jam'i suri dinnan wa hiya aljam'u suri shine jam'i suri da aka ambata fa hiya min ijtihadi ba'd ahli alilm wannan ijtihadi ne na wasu malamai amma babu wani hadisi da yayi maganar jam'i suri amma jam'u taqdim da jam'u ta'khir wannan da hadisai sun yi magana akan su sune annabi yayi amma jam'i suri wannan ijtihadin malamai ne ولا شك ان التكلف فيه ظاهر ko shakka babu takura kai ya bayyana a cikin wannan jami'i suri din akwai takura kai ga bukatar hada sallah yayi amma ba za ku hada ba sai ka jira lokacin wannan ya zo karshe na wannan shi kuma yana farko sai ka hada ai akwai mushakka ina ba ta gane shine malai yake cewa ga bukatar hada sallah amma fa in wannan jami'i surin za ka yi fato in fa jami'i suri ne sai dai ka jira sai ƙarshen lokacin sallah ta farko yayi sai ka tsaya sai ka yi ta a ƙarshen lokacin ta ita kuma ta biyan ka yi ta a farkon lokacin ta wal mashaqqatu fiha warida kuma gaskiya wahala ta zo ƙarara a cikin wannan sura na jam'i suri wal qasru wal jam'u ita ko mas'alar qasru da mas'alar hada sallah hada azhar da al'asr ko magriba da isha innama shuri'a an shar'anta su ne littarkhisi wat taysir dan rangwantawa da saukakawa to in ya zama to jam'i suri shi kuma akwai wahalarwa to kaga ya saba da manufar hada sallah ya saba da manufar yin kasaru domin ita kasaru da kuma hade salloli guda biyu a yi su lokaci daya an shar'anta yin hakan ne dan saukakawa mutane fasahihu zance mafi inganci jawazul jam'i halaccin hada salloli fil qasri a lokacin qasaru wato hada salloli a cikin qasaru a hada azhar da al'asr ko a hada magriba da isha ala mada waqtayi salatayn a lokacin daya daga cikin sallolin guda biyu hasba dhurufi gwargwadan yanayin zarafin da mutun yake ciki zarafin ne zai baka ka tsaya ka hada sallah a lokacin ta farko zarafin ne zai bayi zuwa ga ka jinkirta ta farkon ka tura ta sai ka hada ta da ta biyun wa yaktarul musafirul arfaqa lahu shi dai matafi ya zaba abin da ya masa sai ya fi masa sauki wal aisara ya fi rangwame a gare shi ya zaba abin da ya fi masa rangwame ya fi masa sauki shin ya hada azhar da al'asr a lokacin azhar ya fi masa sauki shikenan yayi a'a ya jinkirta ya hada su a lokacin la'asar shi yafi masa sauki sai ya hada haka magaruba da insha wallahu a'lam fa'ida malai ya ce ga wata fa'idar kuma la tajibu ni na to lokacin ai minti biyu zamu iya ƙara su wannan insha Allah yake cewa la tajibu niyatul jam'i baina salatayn ga wata fa'ida yace ba wajibi bane sai kai niyya in zaka hada sallolin guda biyu kamar yanda na ambata dazu mutun yazo ya tarar za a hada sallah ce shi daya yazo yi niyya daya yazo to ashe ni hada sallolin za a yi su babu bukata sai kai niyyar zaka hada din ko da babu niyyar za a hada din kana zuwa masallaci sai kaga su hadawa za su shikenan sai ka bi su a hada qala shaykhul islam yake cewa wan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam lamma kana yusalli bi ashabihi jama'an wa qasran lokacin da annabi ya kasance yana yin sallah da sahabbansa ya hada sallolin kuma yayi kasaru lam yakun ya amuru ahadan minhum baya umartar wani daga cikin su biniyatul jam'i wal qasri da cewa sai yayi niyyar hada sallolin ko sai yayi niyyar kasaru bal bari ma kharaja min al madinati ya tabbata annabi ya fito daga garin madina ila makkata ya taho zuwa makka yusalli raka'atayn yana tayin sallah raka'a biyu min gairi jam'in ba tare da hadawa ba ثم صلى بهم الظهر بعرفه سنه يا موسى صلى الظهر عرفه ولم يعلمهم اما بسند ده سو بانه يريد ان يصلي العصر بعدها yana nufin zai sallar al'asr a bayanta yayi musu azhar amma bai ce zai al'asr ba kuma ya tashi yayi al'asr ba
ثم صلى بهم العصر sannan ya musu sallar asr kaga kenan liman zai hada salloli ba sai yawa mutane bayani jama'a za mu hada sallah an bayyana kawai zai sallar misali magruba da isha yake so ya hada zai magruba yana magruba kawai ta shata da iqama yi abin nan ba sai ya sanar da mutane cewa siniyar za a hada din na fata an gane walam yakunu nawawul jam'a kuma ba su kasance sun yi niyyar yin jam'in ba kuma gashi an yi jam'in wa hadha jam'u taqdim kuma wannan jam'u taqdim akai domin azhar da al'asr yayi a lokacin me azhar wa kadhalika haka ma kuma lamma kharaja min al-madina lokacin da ya fito daga madina salla bihim sai musu salla bi dhil hulayfati al-asr rak'atayn sai musu salla raka'a biyu a dhul hulayfa walam ya'muruhum bi niyyati qasrin kaga anan ma bai umarce su da siniyar kasar ba a madina yayi musu azhar hudu amma ana tahowa dhul hulayfa sai kuma yayi musu raka'a biyu kasar bai ce siniyar yin kasar ba wannan malam yana ta kawowa ne dan ka san hada sallolin ba sai an yi niyya ba haka yin kasar ba sai an yi niyya ba sai mu tashi fa'idatu as-sukuna bil madinatil jami'iyya sai mu tashi na insha Allah bin da mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kusku